This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka aka lalubo akan mitoci 22 da 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodin shi kuke so akan voahausa.com. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci na ranar 4 ga watan Yuni shekarar 2015. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da
Jummai Ali ga kuma kanin labarai. Shugaban kasar Ghana John Mahama ya ziyarci inda gobara ta kashe fiye da mutane 73 da suka taru a wani gidan mai domin fakewa daga ruwan sama kamar da bakin kwarya. Dubban 'yan kasar Hong Kong ne suka taru a gandun Victoria domin gangamin murkushe masu hankurin kafa mulkin demokuraɗiyya da hukumomin China suka yi a 1989. Za a sake gurfanar da tsohon shugaban Masar Hosni Mubarak dan shekara 87 gaban kuliya akan hukuncin caje-cajen kisa da wata kotu ta yi watsi da su.
To kanin labaran duniya kenan, amma har ila yau za ku ji cewa
sababbin members da suka shigo ba za su iya takarar wayannan mukaman ba. Mu ma da muka shigo haka ne, wayanda suka biyo bayan mu ma haka ne, yanzu ma haka ne.
Daya daga cikin 'yan majalisar dattawa a Najeriya kenan. To rahotanni daga Chad na cewa tuni dai sabon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya isa birnin N'Djamena.
Al'ummar Chad jiyo tamkar ma kamar sallah abu ya ce musu, saboda ka san kada ka manta cewa tsakanin Chad da Najeriya akwai babbar alaka tsakanin su.
Sannan shugaba John Dramani Mahama na Ghana ya ziyarci inda ambaliyar ruwa da gobara ta halaka mutane da dama a wato domin jajinta musu. To sai a biyo mu cikin shirin domin jin ƙarin bayani, amma kuma za a mana afuwa, yau ba za mu samu damar gabatar da shirin sai bango ya tsage ba, amma yanzu ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga kuma labaran. Gobara a wani gidan mai a Accra babban birnin kasar Ghana ta kashe akalla mutane 73 waɗanda suka taru a wurin domin samun mafaka a sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya. Yau Alhamis, jami'an kasar Ghana suka tabbatar da aukuwar wannan al'amari. Rahotannin da ke fitowa daga yankin na cewa gobarar ta tashi a wani gidan man ta bazu zuwa wasu gine-gine da ke kusa da da'irar Kwame Nkrumah da ke tsakiyar birnin Accra. Har yanzu dai ba a tantance dalilin tashin gobarar ba. Jami'ai sun ce an kai gawawwakin mutane da dama asibitoci kuma ana ci gaba da neman mutane. Haka kuma jami'ai sun yi kashe din cewa adadin waɗanda suka mutu kila ya ƙaru. 'Yan aikin kwana-kwana da 'yan sanda da jami'an tsaron ƙasar da kuma ma'aikatan agaji na gaggawa duk suna inda wannan al'amari ya faru domin aikin ceto. Mutane sun taru a wurin duk da kashe din da aka yi cewa sun nisanci yankin. Shugaba John Mahama tare da magajin garin birnin Accra da kuma wani wakilin majalisar dokokin kasar sun ziyarci yankin. Muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya.
Kasar Hong Kong ta yi gangamin tunawa da murkushe masu zanga-zangar hankoron kafa mulkin demokuraɗiyya a dandalin Tiananmen na ƙasar China a 1989. Dubban mutane ne suka taru a gandun Victoria yau Alhamis domin yin wannan gangami, wanda a bana aka yi ana sauran 'yan kwanaki a yi wani muhimmin zaɓe wanda zai tantance makomar siyasar ƙasar. Wannan gangami da ake yi kowane shekara shi ne wani gangami guda da ya wato da ake yi a wannan yanki na ƙasar China da ake tunawa da waɗanda aka kashe a dandalin Tiananmen. A wani mataki da ya zama al'ada ga ƙasar China, duk shekara hukumomin China sukan kama manyan shugabannin hankoron kafa mulkin demokuraɗiyya kafin wannan rana, a yayin da kuma suka yi aikin share duk wani bayani da aka sa a dandalin yanar gizo dangane da wannan biki. Yau Alhamis ɗin nan mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby ya yi kira ga ƙasar China da ta sako 'yan kishin ƙasar da ta kama dangane da cacajen da ake musu wato game da wannan gangami na Tiananmen, sannan kuma ta daina musgunawa waɗanda suke son yin bikin tunawa da al'amarin. Amurka ta yi kira ga gwamnatin China da ta mutunta alƙawuran da ta yi ta kare wato na kare 'yanci da haƙƙin jama'a na walwala.
Wata kotun ɗaukaka ƙara a ƙasar Masar ta yanke hukuncin cewa tilas tsohon shugaba Hosni Mubarak ya fuskanci ƙara yi masa shari'a akan caje-cajen da suke da alaka da kashe masu zanga-zanga lokacin tunzirin shekara ta 2011 da ta tilasta masa ajiye ragamar mulki. Yau Alhamis kotun ta yi na'am da ɗaukaka ƙara da lauyoyin gwamnati suka yi dangane da hukuncin da wata kotu ta yanke na yin watsi da caje-cajen kisan da aka yi wa tsohon shugaban. Alƙalin kotun ya ce a ranar 6 ga watan Nuwamba idan Allah ya kai mu za a fara yin shari'a wadda kuma ita ce ta ƙarshe a kan wannan batu. Tsohon shugaba Mubarak ɗan shekara 89 a duniya wanda ya ja ragaman mulkin ƙasar Masar har na tsawon shekaru 29 yana garkama gidan yari tun lokacin da aka kama shi a shekara ta 2011. A shekara ta 2012 aka yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai dangane da mutuwar wasu masu zanga-zanga 800. To amma daga baya aka yi watsi da hukuncin bisa wasu kurakurai sai aka ba da umarnin a sake yi masa shari'a wadda a watan Nuwamba aka yi watsi da caje-cajen. A farkon wannan watan aka yanke wa Mubarak da 'ya'yansa guda biyu hukuncin ɗaurin shekaru 3-3 bisa caje-cajen cin hanci da suke da alaka da almubazzarancin miliyoyin daloli.
Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To shugaban ƙasar Ukraine Petro Poroshenko ya aika shaidin cewa akwai kimanin sojojin Rasha 9,000 a yankin da ke hannun 'yan tawaye a gabashin ƙasar, kuma ya gargaɗin cewa tilas ƙasar ta kasance cikin shirin ko ta kwanan babban hari. Yau Alhamis, Mr. Poroshenko ya yi wannan furuci a majalisar dokokin ƙasar, yana mai faɗin cewa akwai barazanar kaiwa ƙasarsa babban hari. Shugaban ya yi wannan furucin ne kwana ɗaya bayan mummunan faɗa da ya ɓarke a kusa da babban tungar 'yan tawaye a gabashin ƙasar. Dukkan ɓangarorin suna zargin juna da laifin ɓarkewar tarzoma ta jiya Laraba, da jami'an Ukraine suka ce an faro ta ne a kusa da Donetsk lokacin da kimanin mayakan 'yan tawaye 1,000 tare da taimakon bindigogin igwa da tankokin yaƙi suka ƙaddamar da wani hari kafin ketawar alfijir daga yammacin birnin. 'Yan tawaye sun ba da rahoton mutuwar farar hula da mayaka 15, yayin da hukumomin Ukraine a birnin Kiev suka ce an kashe aƙalla sojoji 3 da raunana kimanin 30 a birnin Marinka.
Masu aikin ceto a tsakiyar ƙasar China sun gano gawakin mutane da dama a jirgin ruwan fasinjan da ya nutse a kogin Yangtze. Yau Alhamis, kamfanin dillancin labarin ƙasar da ake cewa Xinhua ya ba da labarin cewa an gano gawaki 30 bayan da hukumomi suka huda wani wuri a jikin jirgin da ya nutse. Mutane 65 kenan suka mutu. Mutane 14 ne kawai aka samu nasarar cetonsu tun lokacin da jirgin ya nutse a sakamakon rashin kyawun yanayi a ranar Litinin da daddare. Kusan fasinjoji 400 yawancinsu tsofaffi sun ɓace. Ana sa ran adadin waɗanda suka mutun ya ƙari a yayin da hukumomi suke ci gaba da binciken jirgin da kila ya zama hatsarin teku mafi muni da ƙasar ta gani cikin shekaru da dama da suka shige. China ta yi alƙawarin yin aiki ba kama hannun yaro domin gano dukkan waɗanda suka tsira. To amma wannan alƙawari bai gamsar da 'yan uwan fasinjojin da suka ɓace ba, waɗanda ba su ji daɗin rashin samun bayanai daga hukumomi dangane da 'yan uwansu da suka ɓace ba. Hukumomin China waɗanda suke ƙara-ƙarin ba da bayanai a kan yunƙurin ceto da suke yi sun yi alƙawarin cewa wani lokaci a yau Alhamis za su bari 'yan uwan fasinjojin da suka ɓace su je kusa da inda jirgin ya nutse.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a maiko mai kamawa ne za a buɗe sabon babi a siyasar Najeriya domin za a rantsar da sabon majalisa a jiko na 8. Amma kuma har yanzu dambarwar wane ne zai zama shugaba a majalisar dattawa ko kuma kakakin majalisar wakilai tana ƙasa tana dabo. Shin cancanta ya kamata a bi ko sababbi masu rinjaye za su yi nasarar canja tsarin majalisar da aka daɗe ana amfani da ita? Ga wakilar muryar Amurka Madina Dauda daga Abuja.
Wannan nasara dai na tafe ne da takaddama da ta kunno kai tsakanin tsofin 'yan majalisar da sabbin a game da manyan mukamai kamar na kakakin majalisar wakilai da kuma na shugaban majalisar dattawa. Sababbin 'yan majalisar da ke da rinjaye a majalisar dokokin na neman ganin an sauya tsarin shugabancin majalisar da aka daɗe ana amfani da shi, wanda ya samo asali tun da aka fara mulkin farin hula a ƙasar. Khadija Bukar Abba Ibrahim yar majalisar wakilai ce kuma tana cikin waɗanda suka sake cin zabe a bana.
Akwai dogoki da suka ce na cikin majalisa na wakilai da na dattijai duka da suka ce sababbin members da suka shigo ba za su iya takarar waɗannan mukaman ba. Mu ma da muka shigo haka ne. Wayanda suka biyo bayan mu ma haka ne, yanzu ma haka ne. Saboda haka wannan doka ce wanda muka santa kuma a gaskiya take da ma'ana, domin idan ka shigo aikin nan ta majalisa dole ka fahimce ta da farko.
Ko da yake cikin ƴan jam'iyyar APC dake da rinjaye, akwai masu goyon bayan sabbin su yi hakuri, su bai waɗanda suka kware dama. Injiniya Yunusa Ahmed Abubakar sabon dan majalisar wakilai ne daga jihar Gombe, kuma yana cikin masu wannan tunanin.
Mu mu yi hakuri sabbi da muka shigo, idan bamu ba da karfi do credit to wannan experience din nan ba, to gaban Allah ya sa mun dawo wani gabar, anan ne zamu gano muhimmancin wannan experience. A dauko mutun da yake mota ma bai gama koye shi ba ya zama muku driver, to akwai matsala anan.
Menene wannan dambarwa ke nufi ne? Idan aka yi la'akari da jan aiki da ke gaban ƴan majalisar na yin dokoki da za su kawo wa ƴan Najeriya sauƙin al'amura, tambayar kenan da na yi wa Dr. Abubakar Umar Kari, ƙwararre a fannin siyasa da zamantakewan ɗan adam. Ga abin da yake cewa,
idan an ci shugabancin majalisa abin da ake nufi shine wane ne ya fi cancanta. Maganar cancanta ita kanta tana da rassa da dama. Na farko dai sai a duba a ga wane ne ya fi gogewa daga wannan yankin. Na tabbata akwai gaggagagga a ciki, akwai wasu wanda suke majalisar tun da aka kafa ta, ko kuma dai wanda suke nan majalisun dokoki na tarayya tun 1999. Bugu da ƙari, kamata ya a ce an zabo wani wanda ba shi da wani aibi a jikinsa, wani wanda ba za a ce a'a yau yana da laifin cin hanci da rashawa, ko yana da laifin sama da fadi, ko kuma a wani abun asha ba. Musamman maganin cewa shugaban kasa ya yi gargaɗi majam'iyyar APC akan kata yadda wani wanda yake da kashi a gindi ya rike wani babban mukami a wannan gwamnati.
Aikin majalisa dai ba a koyar da shi a wata makaranta ko jami'a, dole ne a bakin aiki ake koyansa har a ƙware. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ya rika bai san sake ba, Abubakar baban mai ha na ilahiya, ina ce da ha na ilahiya sauka da girma. Ya rika bai san sake ba, Abubakar baban mai
wa ta dare ta iya
kula na lura da ba ta sa walgi da rana
a godon ta kai
ba ta kashi.
Ya rika
kuma dalla yayin da ake toye wannan wato wannan waina a Najeriya a yau, shugaban Muhammadu Buhari yake wata ziyara a ƙasar Chadi. Na kuma tattauna da Malam Adamu Gitte, wani mazaunin garin Injimena, kan yadda suke kallon wannan ziyara.
Eh, gaskiya wato wannan ziyarar ta tana da tasiri kwarai da gaske. Wato ga himmu shiga bayani bari in adon wayo ta hiya. Na san ita ƙasar Chadi tana da cikin kasashe da suke da kokarin wajen cewa an murkushe waɗannan mutane da suke damun Najeriya da ita kanta Chadi da Niger da Cameroon. To kamar yadda mutane masu tsaro suka sani, Chadi dai ta yi kokarin ta kore daga duk da yake ba ta samu haɗin kai ɓangaren wancan gwamnatin na Najeriya wanda ya bar mulki. To yanzu sai abu ya zama to kamar faduwa ya zo daidai da zama. Ita kanta Chadi tana da kokarin wajen a ya ci shirin nan mutane, sannan kuma yanzu gashi wannan shugaban da ya haushi ma yana da kokarin niyya a yi wannan a kawo ƙarshe da nan jama'a. Sai gashi yanzu shi da kansa takanas takano ya taso ya zo Chadi saboda ya nemi haɗin kai, ƙarfin gwiwa, a haɗa sojoji, a haɗa ƙarfi da ƙarfe a yaƙi waɗannan mutane. Gashi yanzu zai zo ko kuma ya zo Injimena. To kaga wannan abun akwai tasiri sosai kwarai da gaske. Shi kansa kamar da kuka sani, shugaban Davi, shugabanmu na ƙasar Chadi ɗin nan, da a nan shi yake riƙe da ragamar sojojin da anka haɗa na tsakanin Chadi da Najeriya da Kamaru. Yanzu kuma da yake ita yanzu Najeriya ta karɓi abin, to shi ma yanzu zai ba da nasa ƙoƙari na wanda yake a zo a gani.
To kamar ya al'ummar ƙasar suke kallon wannan ziyara baya ga gwamnati da zai tattauna da hukumomi, wato shi Buharin kenan.
Wallahi wannan ziyara wato suna murna kwarai da gaske. Wannan mamullalo al'ummar Chadi yau tamkar ma kamar sallah abu yake musu, saboda ka san tara kamar cewa tsakanin Chadi da Najeriya akwai babbar alaƙa tsakanin su, musamman ma yanzu wannan rikicin da aka samu na Boko Haram din nan ya kawo cikas bangaren kamar kasuwanci tsakanin Chadi da Najeriya. To su kansu al'umma farin ciki suke, kuma suna ta addu'o'i Allah ya kawo wannan da Najeriya ta samu canjin shugabanci wanda zai kawo musu karshe wannan matsala sai gaci an samu canjin shugaba wanda yake ana gani shugaba ne na gari kuma wanda yake zai dauki makakin duk ko ta kaga ya kawo karshe wannan lamari kuma ka kamata cewa in kasuwar mu da sauran mutanen jama'a na Anjamera a fatan su tsula tsammani wannan mutume wannan shugaba Muhammadu Buhari din nan yanzu zai biya musu bukata dan karma ake shi kanje wannan Buhari din nan kamar ma a cajin yake mulki da suke murna yadda ya samu ya lashe zaben nan
to kamar su ɗan Najeriya mazauna nan birnin na Injamena ya suke kallon ita wannan ziyara su kamar wani irin hira kaji suna yi game da zuwan shi Buhari
wallahi su kansu suna farin ciki suna murna saboda ka zanka kaman cewa ake anan cajin nan akwai ɗan gudun hijira da suke suna da yawa waɗanda suka shigo na Injamena to yanzu ziyaran da Buhari zai kawo anan Injamena suna gani insha Allah ta'ala ko zai zo musu karshe ma'ana idan abun yayi kyau su ma za su koma wurarin su garuruwar su da sun ka bari za su koma su zauna kuma suna tabbatar cewa lalle yanzu kan za a samu zaman lafiya su kansu suna murna wallahi madalla a canjin hurin Niger kuma yayin da ake ci gaba da fuskantar matsalar wutar lantarki kungiyoyin fararen hula sun kira ga shugaban Muhammadu Buhari na Najeriya da ya tsamo kasar daga matsalar rashin wutar lantarki ganin cewa kusan kashi 70 na wutar wato na zuwa ne daga Najeriya kamar yadda za ku ji a wannan tattaunawar da Abdulaziz Adili Toro da Malam Mustafa Kadi na kungiyoyin fararen hula a jamhuriyar Niger
eto mu muna ganin wato tunda Allah ya sa shugaban kasar Nigeria Buhari ya zo jamhuriyar Niger yau muna da kukan rishin lantarki cewa da makamashi domin sanin ko ne Nigeria ce ke ba mu kashi 70% na lantarkin da muke sha a jamhuriyar Niger to yau sai gashi a wannan lokacin ma da nake magana da kai ba huta an ce huta a cikin birnin Yamai to kenan gashi Buhari ya zo kuma babu huta sai dai inda ake cewa akwai wani inji inda za a tada inji domin ya bada huta amma in dai wannan huta ce ta wanda ake ja ta layi wato ta Nigelec a yanzu an cire ta to kenan akwai babban matsala ko a iya cewa kawar babban gari cikin Africa ko wannan Yamai wato ba huta ga zahi kun ba yan aiki kenan yana tsaye da kasuwanci yana tsaye da ayyuki ma na gwamnati habba iyaka to domin haka muke son mu yi kuka kun muke son mu tunatar da Buhari cewa da wato da Niger da Nigeria daidai ne suke kuma ƴan uwa ne wa da kane ne to kenan ya kamata wannan zancen lantarki Nigeria ta shahe hawaye
to gari ku mutanen horahulla me yasa ku tafi sukan wannan ziyara ta horan ta shugaban kasar Nigeria Malam Muhammadu Buhari yayi a kasar Niger me yasa ku tafi santa
to wannan ziyara da Buhari ya kawo jamhuriyar Niger mun yi horin cikin da ya zabi Niger wato hitowar shi ta farko akan yana shugaban kasa zababbe to mun horin ciki domin mun san idan ya zo nan Niger muna da matsala tsakanin mu da shi a fuskar Boko Haram to kenan wato ya kamata a iya cewa yanzu wato kawawwakin mu sun zauna kan table guda an yi shawarwari na cewa da ya ne za a yi wannan yaki da ake yi na Boko Haram a ciwo kansa to bancin haka nan kuma akwai matsaloli kuma akwai hudda da dama wanda ya kamata ke cewa kasashen mu bi da adda wato iyaka kilometer hiya da 1500 an iya cewa an zamana tunda muna da babba commission wanda ake cewa commission permanent to wata hukuma ce tsakanin Nigeria inda ake wato zancen hudda da zancen arziki da zancen cooperation tsakanin mu to kenan wannan hukuma wanzu a bunkasa ta wanzu ya kamata a cewa ta zama hukuma wanda kowane koke koda na ƴan Niger ne koda Nigeria ne a cewa wannan hukuma ita ce za ta dauka su kuma ita za ta magance su
Malam Mustapha Kadi kenan da kungiyoyin fararen hula a jamhuriyar Niger a tattaunawar su da Abdulaziz Adili Turo. Yanzu dai kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu na cewa karfe 10:11 ne na rana da minti 20. Yanzu ga wata sanarwa.
Masu sauraro, Hausawa suka ce ciki da gaskiya wuka baya huda shi.
Ciki da gaskiya in ji yan Hausa sai mu ga mu zai musu inda ba zai dawo tantance murya maka ne
so an samu zalunci ko galawa sai mu zo musu ido
ba zai yiwu ba.
Idan muka fita zanga-zanga ba mai jin dadi fa don haƙi mu ne.
Saboda yanzu mutanen mu in an yi wani abu kadan za a je a fada marugaji a ita kashe su a banza ko kuma a ce kashe kuma ya tashi tsakanin mu da wasu mutane.
Ni a iya sani na kudi na magada suna hannun kotun musulunci ta jihar Kaduna suna cikin account din ta tsundum. Magana cewa kudi sun fita ko ba su fita ba ni ba ni da wannan masaniya ko ba ni da wannan tunani.
Na yi imani ga Allah da ya halice ni cewa kudade sun bata in ma ba su fi wannan da ake magana ba.
Ya ka tunane na ina ta tunane ina ta nazari kawai wani lokacin da za su fito da wannan dukiya su damka ta a hannun magada.
Komai girman mai girma, komai mulki mai mulki, komai malanta malami, mu zo mu ce tila abinda ku hada kai ku cuce mu sai kun dawo mana da shi.
To idan kuna sane da wani abu na satar dukiyar gwamnati ko danna haƙƙin mutane ku aiko mana domin wannan fili na ciki da gaskiya ya bi sawunsa. Kuna iya aiko mana da bayani ko lambobinku ta email zuwa ga chikidagaskiya@gmail.com.
Madalla sai mun ji daga gare ku. Yanzu kuma bari mu leka kasar Ghana inda shugaba John Dramani Mahama ya kai ziyarar jaji a inda bala'in ambaliyar ruwa da gobara ta halaka mutane sama da 90. Ga rahoton wakilin muryar Amurka Baba Yakubu Makeri daga Accra.
Yan uwana ne da muke kasuwanci da su wanda muka yi hira da su a jiya tare da su muke sai da kaya a nan yau ga abin da ya cika da su wasu waɗanda wannan abin ya shafi yan uwansu abokan arziki da kuma danginsu kenan aƙalla sama da mutum 100 ne aka tabbatar da mutuwarsu a wannan ambaliyar ruwan sama da aka yi kamar da bakin ƙwarya a birnin Accra da wasu ɓangarori daban na ƙasar. Shugaban ƙasa John Dramani Mahama ya kwatanta wannan ambaliyar a matsayin mafi muni a cikin wannan lokaci. A unguwar Kwame Nkrumah Sacred nan ne aka samu fashewar wani abu a gidan mai na Goyle wanda ake zaton ambaliyar ce ta janyo wannan fashewar wanda ya halaka mutane da suka nemi mafaka a nan gidan man don gudun ruwan saman da waɗanda ke cikin motoci da kuma na gidaje da ke kewayen gidan man da ake jawabi akan gawarwaki da suka gano babban jami'in kashe gobara Billy Anaglate cewa yayi.
I think for now we are almost getting to the end of it. We need to be careful with the numbers that we are seeing. You might put a number out there for now.
Yace a halin yanzu mun kusa kammala aiki na tsamu gawarwakin amma sai dai ai taka tsantsan wurin bada adadin mamatan saboda kafin mu ƙari adadin zai iya ƙaruwa. To ko menene mataki nan gaba? Sai Billy yace,
yeah, we are still waiting to see that everything because once a while you see pocket of fire that campaign.
Zamu saurara dai mu tabbatar da wutar ta mutu kwata-kwata saboda har yau dai akwai rububan wutar da ka iya saki tashi. Kimanin shekaru 20 kenan da birnin Accra ya huskanci irin wannan ambaliya mai tsananin gaske inda akai hasarar rayuka masu ɗimbi yawa a shekara 1995. Katoman birnin Accra Alfred Okovandapol ya bayyana irin matakai da kuma sa take dauka. Ina cewa
this morning we have to assess the conditions on the ground. Last night we have the police, we had the NADMO, we had the military working out throughout the night.
Da safiyar nan zamu sake zagawa mu ga hali da ake ciki saboda tun cikin dare ne muka hada ma'aikatar ceto daga ƴan sanda da sojoji da jami'ai na hukumar agaji lokacin bala'i muka yi aiki a cikin dare don ceto rayuka yanzu kuma zamu sake komawa mu ga abubuwa da ya kamata mu yi na tabbatar da gadin mutane sun iya gudanar da harkokin su na yau da kullum shugaban kasa John Dramani Mahama ya ziyarci inda gobarar ta tashi a cikin ambaliyar a unguwar Kwamin Kurma Circle
Their diligence throughout yesterday night. Many of them have not had any sleep. And then also to express my condolences to the several who have lost relatives and the victims.
Yace zai amfani da wannan dama in yaba wa ma'aikatar ceto ba su nuna gajiyawan su ba sannan kuma ina mika ta'aziyya ta ga iyalan mamatan shugaban yace ya kamata mu tabbatar da matakai na hana faruwar wannan abu a wata rana bai kamata mu ci gaba da zama tamkar ungulu wanda sai ruwa ya doke sa sa'annan yayi tunanin gina gida sai dai ga dukkan alamu yawan gawarwaki zai iya karuwa nan gaba baba ya koma irin sashin Hausa da muryar America Accra Ghana
wayo kaina mutuwari gace ba ta fita kullu nafsin za'iqatul mauti ayar qur'ani ce duk sanda na zo kan ayar nan ni sai na di mauce rigar nan dai mutuwa da zan yi wadana tubeta
kuma Allah sai mu ce Allah ya kyauta yanzu kuma ga Ibrahim Jirmai da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aika mana ta hanyar email
Ya zama harani da sakon Malam Ibrahim Macina jahar Yobe wanda ya ce Allah ya kawo mana ƙarshen tashin bama bamai da kunar bakin wake a yankin mu na Arewa maso gabacin Najeriya da ma duniya baki daya. Tabbas matakin da shugaba Muhammadu Buhari ya dauka akan rahoton kungiyar Amnesty International yayi daidai kuma ya saka tabbata mana da ba da wasa yake yi ba daga Salim Abubakar dalibi a Jami'ar Musulunci dake Katsina. Hukumar FIFA ya kamata ki dage wajen hukunta duk wani jami'in da aka kama da al'amuran kudade don daga martabarki a idan duniya sako daga Aliyu Ibrahim Sharif Gashuwa sai kuma sakon Safiyanu Gumel Zangon Daura wanda yace assalamu alaikum VOA Hausa al'amuran jihar Katsina ban mu san inda gwamnatin jihar ta dosa ba ganin har yanzu babu wani abin da yake gudana ta hanyar rabon mukamai daga ƙarshe sai sakon Garba Sabiyo Lasa Idawa Gashuwa wanda yace har-haren bakin wake ya zama tamkar wutar daji a birnin Maiduguri kullum sai ƙara ta'azzara yake Allah dai ya kawo mana ƙarshen wannan masifa amin.
Tuma da laga Jumaa Ali ta zo da takaitattun labaran duniya.
Gobara a wani gidan mai a Accra babban birnin ƙasar Ghana ta kashe akalla mutane 73 waɗanda suka taru a wurin domin samun mafaka. A sakamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya yau Alhamis jami'an ƙasar Ghana suka tabbatar da harkar wannan al'amari. Ƙasar Hong Kong ta yi gangamin tunawa da murƙushe masu zanga-zanga hankurin kafa mulkin demokuraɗiyya a dandalin Tiananmen na ƙasar China a 1989. Dubban mutane ne suka taru a gandun Victoria yau Alhamis domin yin wannan gangami wanda a bana aka yi ana sauran 'yan kwanaki. Ai wani muhimmin zabe da zai tantance makomar siyasar kasar. Wata kotun daukaka kara a kasar Masar ta yanke hukuncin cewa tila tsohon shugaba Hosni Mubarak ya fuskanci kara yi masa shari'a akan caje-cajen da suke da alaka da kashe masu zanga-zanga lokacin tunzirin shekara ta 2011 da ta tilasta masa ajiye ragaman mulki. Yau Alhamis kotun ta yi na'am da daukaka kara da lauyoyin gwamnati suka yi. Dangane da hukuncin da wata kotu ta yanke na yin watsi da caje-cajen kisan da aka yi wa tsohon shugaban. Alƙalin kotun ya ce a ranar 6 ga watan Nuwamba idan Allah ya kai mu za a fara yin shari'a wadda kuma ita ce ta ƙarshe a kan wannan batu.
To masu sauraro duka abin da ya sauka kenan sai kuma canza daddare za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Jummai Ali da ta tsayani gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie Leathers Gresham. Da ta bada umarni kenan da injiniyan mu ne Mr. Skip Sisk Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka amma yanzu ga Usman da Jamila za su shigo da yau da gobe.